Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Professor Yemi Osinbajo ta yi wani babban taronta a Abuja inda ta bankaɗo wata badaƙalar da ta ce akwai kamfanoni aƙalla guda 17 na gwamnatin tarayyar Najeriya da ba su tura kuɗaɗe na shekara-shekara da ake bai gwamnatin tarayyar Najeriya ba da kuɗaɗen yawansu ya zarce hankali. Alal misali akwai dolar Amurka $21,000,000 da kuma kuɗin naira $1,526,000 wanda kamfanoni da hukumomin gwamnati tsakanin shekara ta 2010 da 2015 ba a turo wa asusun gwamnatin tarayyar Najeriya domin ƙananan hukumomi da jihohi su samu nasu kason ba. Kamar da yadda gwamnan jihar Zamfara ɗaya da cikin gwamnonin da suka halarci wannan zaman yake bayyana mana a filin da muka yi da shi bayan da aka fito taron.
Muna kyautar da su a wata mai zuwa za a fara yin aiki da wannan rahoto, amma an ƙarasawa a zakulutun aika-aika ce aka yi su wasu wani suke da hannu a cikin wannan aika-aikar, saboda haka kwamitin majalisa na mai kula da sha'anin fuskar shari'a zai yi wannan aikin, kuma duk wanda aka gano hannun shi za a gabatar da shi ga babban wato mai kula da sha'anin shari'a na ƙasa, shine Attorney General, domin gabatar da shi. To manyan su dai daga ainihin matatan mai ne kuma za su kai kimanin $21,000,000,000 wanda ana sun wanda ke abun suna ganin cewa suna idawa da wasu kuɗaɗe waɗanda ba su samu matsala ba, wasu kuma ana ganin sai an bi hanyar kare jini birjini ka hanta dawo, amma dai ana aiki kuma Allah ya so ya yi wata mai zuwa duk abin da aka ƙarshe za mu ƙara sanar da ku.
Gwamnan jihar Zamfara kenan Abdulaziz Yari ɗaya da cikin gwamnonin da suka halarci taron majalisar tattalin arziki ta Najeriya a Abuja. To amma wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki mai fashin baki wato Shu'aibu Idris ya bayyana min a fiye da nayi da shi cewa lalle akwai babbar badaƙalar da ke tattare da irin wannan tsarin, kuma gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi su ne gaba gaba a gurin cutuwa.
Cikin waɗannan hukumomi 17 da su majalisar tattalin arziki ta ƙasa ta fitar da sunayensu, akwai hukumomin da aka ba su dama su karɓi kuɗi su kashe wasu daga cikin kuɗin, amma abin da yake faruwa jihohi ne da ƙananan hukumomi aka cuta ba wai gwamnatin tarayya ba. Wasu daga cikin kuɗaɗen nan ta yiwu an karɓi kuɗin kuma gwamnatin tarayya ta san an karɓa kuma ta yi wani abu da su, amma ba a maida kuɗin nan ba a kai shi wato asusun gwamnatin ƙasar gaba ɗaya ba, wato ƙananan hukumomi da jihohi su samu nasu kaso. Ya kamata mu fahimci cewa ba lalle bane wasu daga cikin kuɗin nan wai an sace su, a'a, gwamnatin tarayya ne ta sama da faɗi da wasu daga cikin kuɗin ba tare da ta ba sauran masu haƙƙi a cikin wannan dukiyan ba.
Don haka yanzu akwai da za a yi kenan kuɗaɗen nan su dawo, tun da an san watakila inda wasu daga cikin kuɗaɗen suke shiga kamar hannun gwamnatin tarayya kenan?
Kwarai kuwa, ai, wasu daga cikin kuɗaɗen gwamnatin tarayya ta karɓa ta kace, saboda haka ita ce za ta yi amai ko tumbuɗin waɗannan kuɗaɗen don ta maida ma gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi, amma ba za a rasa kuma wasu cikin kuɗaɗen da aka karɓa ba a manyan da suka tafiyar da waɗannan hukumomi sun yi sama da faɗi da kuɗin.
Malam Shu'aibu Idris kenan, wani masanin sha'anin tattalin arziki a Najeriya, a tattauna da nayi da shi a Abuja. A jerin kamfanoni na gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma hukumomi masu hannu a sha'anin tattalin arziki da ake zargi cewa suna da hannu a wannan badaƙalar, har da hukumar kwastam ta ƙasa da hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa da hukumar kamfanin gudanar da mai na NNPC da kuma hukumar da ke kula da tattara haraji ta ƙasa da kuma hukumar da ke kula da sufurin ruwa da kuma sama na tarayyar Najeriya. Yanzu an sa ido a gani a watan gobe irin matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ɗauka domin tabbatar da cewa an dawo da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da jihohi da ƙananan hukumomi suka yi kokawa cewa ba a turo musu ba. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.